Mukaddashin shugaban hukumar aladun Najeriya na Akun Barista Abdullahi Mukhtar ya buƙaci shugabannin sassa na hukumar su shirya bayanan mika jagoranci ga sabbin shugabannin hukumar. Wannan ya biyo bayan tura jerin sunaye da shugaba Buhari ya yi majalisar dattawa don amsar ragamar hukumar ƙarƙashin sabon shugaba Zikirullah Olakunle daga jihar Oshun. Mukhtar a taro da jami'an hukumar kamar yadda jami'ar labaru Fatima Sanda Usara ta ruwaito ya nuna waɗanda shugaba Buhari ya zaɓo ƙwararrun jami'an lamuran haji ne. Mukaddashin shugaban ya buƙaci ba da haɗin kai wajen mika ragamar ga sabbin shugabannin hukumar karo na huɗu. Fatima Usara ta yi ƙarin haske cewa dama wa'adin shugabannin hukumar na yanzu ya ƙare a watan Mayu, inda gwamnati ta ƙara wa'adin na riko gabanin nata sabbin shugabanni.
To alhamdulillah shugaba Buhari a cikin basirarsa ya nada wannan board yau. To shine shi shugabanmu mai riƙon ƙwaryan ya tattara kowa da kowa, yake umurtan ma'aikatan commission da cewa su yi iya ƙoƙarinsu na ba wa'annan wa'anda za su shigo goyon baya ta yadda komai zai zo musu a cikin sauƙi. Su kuma da suke tafiya muka yi musu fatan Allah Ubangiji ya musu jagora. Ba shakka mun ji daɗin aiki da shi. Kowa yana shaida irin ci gaba da aka samu a ƙarƙashin Barista Abdullahi Mukhtar Muhammad.
Gwamnatin tsohon shugaba Jonathan Tanada Mukhtar gab da lokacin saukarta daga mulki a 2015. Mukhtar da ya zama kwamishinan ayyuka na hukumar tsawon shekaru huɗu kafin zama shugaba na tsawon shekaru huɗu, inda ya kammala wa'adi gabanin aikin hajin da ya gabata, da ya sa aka ƙara masa wasu watanni don jagorantar aikin hajin. Barista Mukhtar dai ya ce waɗanda ba su fahimce shi ba ne ke ɗaukar sa a matsayin bahagon mutum.
Wa uba aka zo da kuɗin bujirin alhazai, ana da falle uku, ƙarama, na tsakiya da babba. Da yawa alhazai akan cuce su ta wannan. Wani ya biya babba a bashi ƙarama kuma ba inda zai kai kuka. Wani suraren kuma ma a je a karɓo kuɗin ƴan jari hujja daga cikin garin, a zo a je a zuba a banki, a janye dala, ƙasa ta yi asarar dala, wani azurta shi da wannan dala. Aka zo aka ce a gaba ɗaya a maida shi falle ɗaya, yadda kowane alhaji ya san cewa ga abin da za a bashi, in ba a bashi wannan ba ya san an cuce shi. To kaga su ma waɗanda suke fa'idantuwa da wannan za su ganna azbada ne, za su kalle ni a matsayin bahagon mutum.
Gyaran sashi na 321 na tsarin mulkin Najeriya na 1999 a 2006 ya kafa hukumar alhazan daga wani sashi na ma'aikatar harkokin waje, inda ministan Abuja na yanzu Muhammadu Musa Bello ya zama shugaba na farko har ya kammala kafin hawan Barista Mukhtar. Ga tuna baya a bayanin Musa Bello.
A madadin dukkan jami'an aikin haji na ƙasa gaba ɗaya, muna gode ma Allah subhanahu wata'ala wanda ya bamu wannan nasara, ko muna fata ya ci gaba da bawa aikin haji a Najeriya nasara. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Yanzu dai za a jira sabuwar hukumar gudanarwa ta hukumar da za ta yi aiki na tsawon shekaru huɗu. Na lura cewa mutane da yawa a yankin arewacin Najeriya sun nemi shugabancin kujerar hukumar alhazan, amma lamarin kuma sai ya fito aka ɗauko wanda zai karɓi kujerar daga kudu maso yamma. Nasura da Malika ya mudar Amurka daga Abuja, Najeriya.